Washington Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda a sauraron abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 7 ga watan Maris na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za mu kawo muku rahoto na musamman kan tarihin siyasar jihar Delta da ke kudu maso kudancin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharuɗan zama mamban kungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da kasar sa da yaki ya daidaita ke kokarin fara tattaunawa domin shiga kungiyar. Ukraine, kasar da aka yi ta zanga-zangar goyen bayan zama mamban EU a shekarar 2014, ta kwashe sama da shekara daya tana fama da mamayen Russia. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata kasar sa ta fara tattaunawa domin shiga kungiyar a wannan shekarar. Shmyhal ya ce Ukraine ta nada sabon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa, abin da ya sa kasar ta kammala wasu sauye-sauyen da kungiyar EU ke bukata. Shmyhal ya sanar da nadan Semen Krivonos dan shekara 40 a matsayin sabon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa na kasar. A jiya Litinin a lokacin wani babban taron mata, sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu, an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. Ci gaban da muka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idanmu, a cewar Antonio Guterres a farkon taron hukumar karfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira CSW a takaice. Ana sa ran hukumar ta CSW ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta tattaro ministocin gwamnati fiye da 4,000 da jami'an diplomasiya da mambobin kungiyoyin farar hula a taron ta na shekara-shekara da za a yi tsawon makonni 2 don tattauna yadda za a inganta rayuwar mata a fadin duniya. Wannan dai shine karan farko da za a yi taron ido da ido tun bayan barkewa annobar COVID-19. A jiya Litinin, jagoran mulkin Iran ya bayyana aukuwar wasu lamura da ake kyautata zaton an sanya guba a makarantun 'yan mata a matsayin babban laifin da ba za a yi afuwa a kansa ba. Ayatollah Al-Khamenei ya ce idan hukumomi suka tabbatar da cewa da gangan aka sanya gubar, to ya kamata a yankewa waɗanda suka aikata wannan laifin hukuncin kisa, kuma ba za a yi masa afuwa ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran na IRNA ya bayyana. Wannan dai shine karan farko da Khamenei ya yi magana a fili game da zargin sanyawa ɗaruruwan yara guba, lamarin da ya fusatar da al'umma sosai a Iran. Shugaban Iran Ibrahim Raisi a makon da ya gabata ya bada umarnin a gudanar da bincike akan cututtukan da ake samu a tsakanin mata 'yan makaranta a makarantu fiye da 50 tun daga watan Nuwamba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto ya yi mana nazarin tarihin siyasa a jihar. Lamida gare ka.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka An kirkiro da jihar Delta ne dake yankin Niger Delta daga jihar Edo wadda ake kira Bendel a baya a ranar 27 ga watan Agusta na shekara ta 1991. Jihar Delta dai a yanzu ta yi iyaka da jihohin Edo, Anambra da kuma jihar Rivers. Haka kuma lokacin an kirkiro da jihar tana da kananan hukumomi 12 kacal kamin daga bisani a kara mata su koma kananan hukumomi 25. Kuma gwamnan mulkin soji na farko shine Iya Loki Ciku wanda ya kama mulki daga ranar 28 ga watan na Agusta na shekara ta 1991 lokacin zamanin mulkin tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Ibrahim Barmasi Babangida. Haka kuma jihar ta samu gwamnan farar hula na farko wato Mr. Phyllis Ibu a shekara 1992. A yanzu kuma gwamnan jihar shine Mr. Ifanye Okowa na jam'iyyar PDP dake gab da kammala wa'adinsa na ƙarshe. Zuwa yanzu dai dan takarar gwamnoni a jihar musamman a zaben shekara ta 2023 mai zuwa sune Honorable Obo Wore Sharif na PDP da kuma Omo Agege na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, wanda fafarsawa su za ta fi zafi musamman tsakanin APC da PDP a jihar ta Delta. Zaben dai na 2023 na fuskantar barazanar tsaro musamman bisa la'akari da tada kayar baya na 'yan kungiyar nan ta IPOC. Kuma kawo yanzu suna ci gaba da shelar cewar ba za su bari a gudanar da zaɓuɓɓukan ba na shekara ta 2023 a yankin na kudu maso gabashin ƙasar da ma jihar Delta da ke makwabtaka da jihar Anambra. Ga ma abinda wani ɗan bindiga na kungiyar ta IPOC ke cewa.
There is no election and there will be no election in Eastern region.
Yana cewa ne ba za mu bari a gudanar da babban zabe ba musamman na 2023 a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kuma wani bangare na jihar Delta. Za mu dawo da karfin kungiyar nan ta IPOC dake rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra. Kuma muna tabbatar muku da cewa ba gudu ba ja da baya.
We must make sure that Biafra is to be restored.
Kuma ɗan asalin jihar ta Delta na ci gaba da nuna matukar fargabarsu kan batun na tsaro musamman yayin zaɓuɓɓukan na shekara ta 2023. Ga ma abin da suke cewa.
We are ready to vote, but IPOP, they already said that there will be no election.
Muna cike da ƙalubale musamman ganin zaɓen 2023 na gab da zuwa. Ba ma iya karɓar katin zaɓe bale ma mu gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Muna cikin tashin hankali, da haka kuma muna kira ga hukumomi a Najeriya da su ɗauki matakai don ganin cewa mun gudanar da zaɓe na ƙasa.
Ana fitan da muka wake muna bukata saboda mu hito za mu yi zaɓe da wani ɓaci za mu yi zaɓe, amma abin da muka bukata muna gwamnati in tariya saboda akwai matsalan tsoro wajen da ka kawo muna matsaloli wurin nan da kace-kace da annual budget sauran wajen da ka gina kowa ga mutane. Don haka muna da ko gwamnati in tariya su sa muna hannu su magance wannan matsala wanda akwai.
Rundunonin tsaro a jihar ta Delta sun tabbatar da cewar duk da barazanar 'yan kungiyar ta IPOP za su kara inganta tsaro yayin zaɓuɓɓuka na shekara ta 2023. Muhammad Ali Ali shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Delta, kuma ga abin da yake cewa.
Kokari dai muna nan muna yi. Wannan kokari ya haɗu da kuma ababai kaman a ilekcewa yara musamman yara irin namu da kuma a haɗe da kuma 'yan siyasa da kansu da youth leaders. Shawarar mu ga cewa zaben nan an yi ta ba tare da an samu kashe-kashe ko kuma irin rikicin da ake samu a lokacin zabe kamar yadda suka wuce ba. To ai tun ba yau ba kai kanka ka san cewa sun sha tura sako cewa su dole Delta ta zama cewa abin da ke tafiya nan bra saboda haka su ji kuma duk abin da zai shafi abin maganar siyasa a ce ba za a yi zabe ba a kasan South Baro mu da wannan mun san za a yi zabe a nan ba abin da za su yi nan za a yi zabe insha Allah.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Da Lamido, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Reshen kungiyar al-Qaida da ke mashigar yankin Larabawa ya ce wani jirgin sama mara matuki da ake kyautata zaton na Amurka ne ya kashe mayakan kungiyar biyu a tsakiyar Yemen a watan da ya gabata ciki har da shugaban fannin yada labaranta. An fitar sanarwar ne a ranar Lahadi a wani bayanin tarihin rayuwar mayakan mai shafuka biyar da aka wallafa a kafofin yanar gizon da kungiyar ta masu tsauran ra'ayi ke amfani da su. Sanarwar ta ce an kashe babban jami'in yada labaran kungiyar tare da wani dan al-Qaida a lokacin da wani jirgin sama mara matuki na Amurka ya kai masa hari a gidansu dake yankin tsakiyar Yemen ranar 26 ga watan Fabrairu. Sai dai hukumar leken asirin Amurka ta CIA bata ce komai ba game da harin da ake zargin kasar da kaiwa. Haka kuma ana kyautata zaton Amurka ta kai wani harin akan kungiyar Al-Qaida a watan Janairu wanda ya kashe mayaka uku a Yemen. Za a hukunta matan da suka saba dokar sanya kaya bisa tsarin musulunci a Iran, inji babban jami'in ma'aikatar shari'a kasar Ghulam Hussein Husseini Ejei a jiya Litinin. A cewar kamfanin dillancin labaran IRNA, yana mai jaddada dokar bayan da aka shafa watanni ana zanga-zanga da tashin hankali sakamakon tsauraran matakan tsaro da aka dauka. Cire hijabi tamkar nuna kiyayya ne ga jamhuriyar musulunci da kimarta. Za a hukunta waɗanda suka aikata irin waɗannan munanan ayyuka a cewar AJ. Mutuwar Masa Amini, matashiya yar kabilar Kurdawan Iran, a ranar 16 ga watan Satumba, a yayin da take a hannun ƴan sanda, bisa zargin ta saba dokar sanya kaya, ta haifar da zanga-zanga a fadin kasar, lamarin da ya kasance ɗaya daga cikin kalubale mafi tsanani ga tsarin shugabancin kasar tun bayan kafuwarsa. Tsauraran matakan da jami'an tsaro ke dauka sun dai rage zanga-zangar a ƴan makonnin nan.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ɗan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota, da waɗanda suke da jawota, haka nan da waɗanda ka kawota. Allah ka gare mu da tashinta.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Zahirin gaskiya matakan da jami'an ƴan sanda suka ɗauka na gabatar da shi Honorable Ado Doguwa ga kotu zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci.
Kaga wannan ji take nuna ƴan sanda mun yaba musu akan wannan abu da suke, amma fatan mu wannan abin da suka yi da ya dore kada ana yaban sa sallah kuma su gaza alula.
Idan kai Doguwa gaban babban kotun majistare haramtaccen abu ne, to ba da bailin shi a babban kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne.
Bacin kamawa zuwa gurfanarwa a kotu da tsarewa a gidan gyaran hali da kuma cece kucin ba da bailin shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Alasan Ado Doguwa shine lamarin da shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau zai haska fitila a kai. A dakace mu
a ƙasa duka kamba tarbiya ba shi gaba sai ta tsaya baya, sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya, dan ƙauye ya shiga alkarya.
Madalla masu rai, kamar yadda ba za ku rasa masaniya ba, idanar ƴan sanda a jihar Kano ta arewa maso yammacin Najeriya ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan ƙasar, wato Alasan Ado Doguwa, bisa tuhumarsa da hannu dumu-dumu kan tarzomar zaɓe a garin Tudun Wada na yankin kudancin Kano, inda rahotanni suka ce akalla mutane uku sun mutu kuma wasu da dama sun jikkata a yayin tarzomar. Tarzomar da ta biyo bayan wata arangama ne tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da na jam'iyyar hamayya ta NNPP a ranar Lahadin da ta gabata. Mallaka da amfani da makami babu izinin hukuma, tsarawa da hada baki wajen aikata miyagun laifuka, kisan kai da tada hankulan jama'a na daga cikin abubuwan da aka tuhumi Alasan Ado Doguwa a zauren kotun. Kasa da sa'o'i 24 da gurfanar da Alasan Ado Doguwa, sai hukumar ƴan sanda ta jihar Kano ta kama sabon ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Dala Aliyu Sani Madakin Gini, tana tuhumarsa da yunkurin tada fitina a cikin al'umma da kuma mallakar makami babu izini. Kinje masu rajin shugabanci na gari a Najeriya suka fara tsokaci akan wannan mataki na hukumar ƴan sandan Kano.
Zahirin gaskiya a yanzu matakan da jami'an ƴan sanda suka ɗauka na gabatar da shi Honorable Ado Doguwa ga kotu, inda ake cajin sa da batun kisan kai da saka wuta da kone mutane duk a dalilin zaɓe da kuma harkokin siyasa a wannan jiha tamu, abu ne mai matukar mahimmanci domin zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci. Kuma wannan zai sa ƴan siyasa su shiga taitayinsu a san cewa akwai doka da oda a wannan ƙasa tamu, kuma siyasa ba hauka bace. Haka zalika wannan ma sabon bayani da muke samu na cewa akwai dan majalisar Dala wanda a yanzu haka ya ci zabe, wato Aliyu Sani Madakin Gini, wanda aka samu hotonsa a social media, wato inda yake rike da bindiga a yayin harkar zaɓen campaign da abubuwa. Wannan ma yadda hukumar ƴan sanda ta gayyace shi yana da matukar mahimmanci domin wannan ma zai kara karfafawa jama'a gwiwa su ce san cewa za su iya fitowa harkar zaɓe da duk al'amura na siyasa ba tare da wani ya yi musu razani da wani makami ba. Saboda haka muna fata wannan binkice zai tabbatar da cewa an yi wa jama'a adalci. Wannan abu ne da ya kamata a yi ba hukumar ƴan sanda a jihar Kano da ma Najeriya gabaki ɗaya.
Comrade Abdulrazak Alkali kenan shugaban kungiyar Ocean masu rajin shugabanci na gari mai shalkwata a Kano. Ga alama su ma jam'iyyar hamayya irin su jam'iyyar SGP sun yi maraba da wannan hoɓɓasa na hukumar ƴan sanda ta Kano, kamar yadda Aminu Muhammad Adam Jigo a cikin jam'iyyar ke faɗi.
A matsayinmu na ƴan jam'iyyar hamayya da na ƴan sanda ta jihar Kano, mun yaba mata akan wannan abu da ta yi, domin kowa ya sani ɗan majalisa mai ci kuma principal officer shugaban masarin jaye da gumsinsu suke amman ya karye doka an kamo shi wanda kuma yan sanda sun yi nasu tunda abu ne da ba a saba ganin an yaka ba kuma wani ma na wata opposition shi ma da dauko makami shi ma mun ji sun gaice shi to kaga wannan shi take nuna mu yan sanda mun yaba musu akan wannan abu da suke amman fata mu wannan abin da suka yi da ya dore kada ana yaban sa sallah kuma su gaza alula abu muna fata wannan abin ya dore to idan za a dinga kama manyan to kaga dan jigalar zai dau adda ko wuka izo ya fasa akwatu to kaga zai shiga taikayin sa
to ya batun kotu na tunade su yan sanda su in sun kama sun yi binciken su kotu suke kawa ka
daman generally matsalan Najeriya judiciary ne kotu na ne idan kotuna suna abin da ke kamata ba za a yi abubuwan da ake a Najeriya ba amma na fatan alƙalai su ji tsoron Allah su duba ƙasar domin kotu tana gaba da kowa
Rajaya da Marece ne dai babbar kotun tarayya da ke Kano ta ba da belin Alasan Ado Doguwa bisa wasu sharuɗa da ta gindaya kuma ba za mu ji abin da masana doka ke faɗi game da hakan
ni garba ina tausan kanmu ba ma fata warne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu ilimi babban abu ne gumi shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumi da yake buɗe ƙofar samu da wuya ta jiga wasu sun fi
masu raye daga cikin sharuɗan belin Alasan Ado Doguwa da babbar kotun tarayya ta Kano ta shimfiɗa akwai masu tsaya masa da suka haɗa da sarki mai daraja ta ɗaya da manyan jami'an gwamnati a matakin tarayya ko jiha da kuma cewa lalle ne ba zai shiga mazaɓarsa ta cikin wada da doguwa ba a yayin zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohin Najeriya da za a gudanar a asabar din nan barista Audu Bula Mabukarci lauya ne da ke karatun digirin digirgir a jami'ar London ta kasar Burtaniya yayi fashin baki game da wannan batu
su ƴan sanda ko kuma lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gurfanar da doguwa ne a gaban kotun magistrate karkashin abin da ake kira holding charge su kuma lauyoyin doguwa sai suka garzaya babbar kotun tarayya suna da awar cewa daurin da aka yi wa doguwa baya bisa ka'ida ya karye yancin shi na bil adama karkashin babi na hudu na kundin tsarin mulkin Najeriya ita kotu sai ta bada belin doguwa bisa hujjar cewa ita kotun magistrate din ba ta da hurumin ta saurari shari'ar da ko kuma tuhumar da ake masa to gaskiya ne cewa ita kotun magistrate ba ta da hurumi a wannan maganar to amma inda jizo ke sagar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta bada wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi kaga kenan idan kai doguwa gaban babbar kotun magistrate haramtaccen abu ne to ba da belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne dalili kuwa shine idan ana zargin mutum da hukuncin kisa kotu kadai ce take da hurumi a duk Najeriya ita ce babbar kotun jiha saboda haka wannan umarni da ita babbar kotun tarayya ta bayar haramtaccen umarni ne to amma akwai hanyoyi biyu zuwa uku da zamu iya gane ko da hadin bakin gwamnatin jihar Kano akai wannan abu ko babu na farko mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba wa doguwa sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli abu na biyu shine ita wannan kotun da ta bada beli ta ce sai sarki mai daraja ta daya da kuma babban ma'aikacin gwamnati ne za su iya zuwa su karbi belin doguwa idan ba da hadin bakin gwamnatin jiha akai wannan abun ba to lalle ne gwamnatin jiha ta gargadi sarakuna baki daya da manyan ma'aikatan gwamnati baki daya cewa kada su je su karbi belin doguwa abu na uku shine idan ba da hadin bakin gwamnatin jiha akai wannan abu ba to ita gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da doguwa a gaban babbar kotun jiha wadda take da hurumi kaga kenan idan ta yi haka to maganar beli bata taso ba tunda dama hujjar ita ce cewa an kai shi kotu mara hurumi idan kuma gwamnatin jihar Kano ta ki yin duka ukun nan ko kuma ɗaya daga cikin ukun nan domin doguwa ya ci gaba da zama a kurkuku to ta tabbata cewa da hadin bakin su ake kokarin sakin shi ko kuma aka sake shi
barista Audu Bula Mabukarci kenan babban ɗalibi a jami'ar London a can kasar Burtaniya kuma shine kamacin shirin 'yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanen ta
a gaida Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma lokaci ne da Salamu Mumin Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa ministocin kula da albarkatun ruwa daga kasashen Afirka sun gudanar da taron karawa juna sani a birnin Yamai kan tsarin tafiyar da yarjejeniyoyin da suka shata ka'idodin amfani da albarkatun ruwa na kasa da kasa. Jariyar ta ce a wannan lokaci na fama da illolin canjin yanayi ya zama wajibi gwamnatoci su haɗa gwiwa domin duba ta inda za a kullowa kalubalen da ke barazana wa albarkatun ruwa na ƙasa da ƙasa. Niger wace Allah albarkace ta da kogin Niger ko kuma kwara a yammacin ta da tafkin Chadi ta bangaren gabasin ta na morar waɗannan albarkatu da wasu ƙasashe makwabta a ƙarƙashin wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Jaridar Lanketer ta ce har yanzu 'yan Niger na jiran ganin wasu abubuwa na zahiri a aikace shekaru kusan biyu bayan ɗarewar shugaba Muhammad Bazoum a kan karagar mulki. Jaridar ta ce a maimakon a yi maganar bitar ayyukan da ya gudanar a tsawon wannan lokaci bayanai na nuna rigingimu na ƙara yawaita can da nan. Jaridar Niger Enter na cewa cikin wasu jami'an gwamnati ya ɗururuwa bayan da shugaba Muhammad Bazoum ya kaddamar da farautar mahandama da masu cin hanci da masu aikata laifuka makamantan haka. Jaridar ta ce kamar yadda ya sha alwashi a yayin da yake rantsuwar kama aiki, shugaban kasa ya baiwa mashara'anta wuka da nama domin hukunta duk wanda aka kama da laifin rubda ciki akan dukiyar kasa. Sabanin yadda wasu ke tunanin za a fifita wasu kan wasu, yaki da farautar barayin dukiyar kasa na gudana cikin yanayin ba sani ba sabo. Mukarkare da jaridar Ayr Info wacce ke cewa Burkina Faso ta nemi haɗin kan Chadi a shirin kafa tsarin federaliya ko kuma tarayyar da wasu ƙasashen Sahel suka sa gaba. Waɗannan ƙasashe da suka hada da Mali da Burkina Faso da Guinea Conakry na fama da kadaici sakamakon dakatar da su daga ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka wato CEDEAO bayan da sojoji suka kwaci mulki. Jaridar ta ce Prime Minister gwamnatin rikon kwaliyar Burkina Faso Apollinaire de Tambela wanne ainihi shine ya kullo da shawarar kafa wannan kawance na federaliya ya buƙaci Chadi ta shiga wannan sabuwar tafiya domin a cewar sa al'adu da yanayin zamantakewar al'ummomin kasashen nan iri ɗaya ne. Saboda haka ya zama wajibi gwamnatocin waɗannan kasashe su haɗa gwiwa domin yin tafiya irin ta kafada da kafada. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharaɗin zama mamban kungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da ƙasarsa da yaƙi ya daidaita ke ƙoƙarin fara tattaunawa domin shiga kungiyar. Ukraine ƙasar da aka yi ta zanga-zangar goyon bayan zama mamban EU a shekarar 2014 ta kwashi sama da shekara ɗaya tana fama da mamayar Rasha. A jiya Litinin a lokacin wani babban taron mata, Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. Ci gaban da aka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idan, a cewar Antonio Guterres a farkon taron hukumar ƙarfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira CSW a takaice. A jiya Litinin jagoran mulkin Irani ya bayyana aukuwar wasu lamura da ake kyautata zaton an sanya guba a makarantun 'yan mata a matsayin babban laifin da ba za a yi afuwa a kansa ba. Ayatollah Ali Khamenei ya ce idan hukumomi suka tabbatar da cewa da gangan aka sanya gubar, to ya kamata a yankewa waɗanda suka aikata wannan laifin hukuncin kisa kuma ba za a yi masa afuwa ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran na IRNA ya bayyana.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai sai kuma Salaman Abu daidai ta mana sauki da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.